أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي واندتكين إيكوان شد أمن تي وشد قدر تاوسا يساكي حدامو أولنا مريتي نرانا رجوماء 7 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 446 wanda ya dace ma 7 ga watan 3 watan Mars miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka watan Ramadan idan ba manta ba jiya mun kare sura ta wato suratul nasr suratu idza jaa nasrullahi wal fath wanda bayani ya gabata wannan sura ta zo dan ta karantar da mu irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sheda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa cikar wannan addini yazo da cikar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda an tambaya Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi mi zai fadi game da wannan sura ta suratul nasr Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan sura ai ana gayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ajalin shi ya kusanto da Allah subhanahu wataala yace mishi idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah subhanahu wataala ta zo muku da kuma budi na abin da ya shahi bude makka ta koma gari ne na musulmai وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا sannan kaga mutane suna shiga cikin addinin nan na musulunci addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala afwajan jama'a haka suna shigowa cikin addini Allah sai yace to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to kai tasbihi da yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ka nemi gafarar zanubanka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka innahu kana tawwaba domin shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafarar zanubai ne da bayani ya gabata akan wannan sura wanda karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yana yawan maimaita wannan addu'a cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bihamdik da kuma dukkan wani dangi na yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ya ce Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mani to a gurguje dai wannan sura ta karantar da mu irin yanda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wato ajalin shi ya gabato kuma addinin musulunci nasara ta samu tunda har an bude Makka da yaki haka kuma wato zai koma ga Allah subhanahu wataala abin da yake kanshi shine ya yabi Allah subhanahu wataala ya yi tasbihi ya tsarkake Allah subhanahu wataala sannan ya nemi gafarar zanuban shi saboda ubangiji subhanahu wataala mai gafarta zanubai ne gabaki daya Allah subhanahu wataala ya amfana da mu yau insha Allah kenan zamu tashi surar da take biyowa bayanta ita ce suratul kafirun da suratul kafirun ko kuma ka ce suratul qul ya ayyuhal kafirun sura ce wadda idan ka jero ta a jeran sabkar ayoyin jeran alqur'ani zaka ga sura ce ta 109 a tartibin abin da ya shafi alqur'ani ya tabbata hadisi daga cikin sahih muslim riwaya daga jabir dan abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta wannan sura suratul kafirun da suratul ikhlas qul huwallahu ahad a raka'atayi tawaf wato lokacin da ya tawafi idan zai yi raka'a guda biyu ta tawafi da mun sani duk lokacin da mutun yayi tawafi da ka'aba yake waye ka'aba ke waya bakwai to akwai wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yin raka'a guda biyu da zaka je daidai maqamu ibrahim wato kai raka'a guda biyu wannan rakawoyi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an same shi yana karanta suratul kafirun da kuma wato suratul ikhlas qul huwallahu ahad akabancin haka zan mu gani yana daga cikin falalar wannan sura ta suratul kafirun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ta wato a raka'atayil fajr wato sallar alfajr raka'atayil fajr da mutun zai yi nafila guda biyu wato yayin da alfajir yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin shi ma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a wannan rakawoyi guda biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan magriba irin raka'a guda biyu da yake yi ya kasance kuma yana yin sa a gida ahyanan to su ma ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad inda da yawa ya tabbata Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa na sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido sama da su 24 yana kula yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato idan yazo zai yi raka'atayil fajr ko kuma zai yi wato raka'a guda biyu ta bayan magriba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a wannan wato raka'o'in guda biyu da malamai suka ce wannan suratul ikhlas da suratul kafirun karanta su in ka karanta su kana kubuta ne daga abin da ya shahi bara'a ta shirka gabaki daya cewa ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ka kubuta daga gabaki daya babu wanda zakka bautawa in ba Allah subhanahu wataala da kuma mun gani qul huwallahu ahad ita kuma ta tattar siffofi na abin da ya shahi wato siffa ta ubangiji subhanahu wataala wannan sura a gurguje wasu abu daga wato ababan falalarta wanda ta kumsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon karanta daidai a cikin ta Allah ya bamu ikon fasarta daidai kuma ya bamu ikon aiki da abin da ta kumsa to sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin
Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da cewa qul ya ayyuhal kafirun wato ka gayi musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal kafirun ya ku wanda kuke kafirai gabaki daya malamai suka ce wannan an kiraye su da kafirai gabaki daya kafiran Quraishawa na Makka da dukkan wani kafiri da zai kasance akan doran ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira wato da shi wanda asali khitabun da warko ana kira ne zuwa gawa mushrikai kafirai wanda suke na Quraishawa saboda ya tabbata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya huto yana kira yana da awa cewa a zo fa a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yana da awa cewa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to quraishawa da suka ga abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ci gaba yake kullun da'awa yake su kuma duk wata hanya da zasu bi su kare wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tauye wannan da'awar ta manzo Allah su tauye wannan kira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna bin wannan hanya sun rasa to a lokacin sai suka zo suka zauna suka ce to yanzu yayin da za a yi ya rasulullah ka zo mu zauna wannan shekarai a zo a bauta ma Allahnka shekara mai zawa kuma sai a zo a bauta ma Allahmu to suka ce wai ayi yarjejeniya to idan kaga mutun yana neman yarjejeniya kowa ya saki nashi to kai daman wanda ka rike ba na gaskiya bane ba matukar abin da ka rike na gaskiya ne shine gaskiya to babu wata yarjejeniya da zata zamanto ta hudda ka daga kan wannan abin wanda yake na gaskiya sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta kamar yadda Hausawa suke wani to shine sai suka zo suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rasulullah ko kuma ya Muhammad tunda bisu yarda ba ai ma'aikin Allah ne suka ce to yanzu inda za a yi ka zo mu zauna shekara guda a bauta ma Allahnka shekara guda kuma a bauta ma allolinmu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu komi ba ya kyale su sai Allah subhanahu wataala ya bada amsa to sai Allah ya sabko da wannan sura yace ya rasulullah gaye musu qul ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun san da cewa fa bazan bauta ma wanda kuke bautawa wannan ababan da kuka dauka abubuwan bauta kuma bayan Allah to ni bazan bauta musu ba sannan yace wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma bazaku bauta ma ku kasance ba kuna bauta ma abinda na kasance ina bautawa shine Allah subhanahu wataala sannan wala ana abidun ma abattum kai ni a gaba ma bazan kasance ba ina bauta ma abinda kuka kasance kuna bautawa kuma wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma a gaban ba za ku kasance ba kun bauta ma abinda ni nake bauta ma wanda shine ubangiji subhanahu wataala Allah yace lakum dinukum waliyadin addinin ku naku ne ku je ku rike ni ma addini na nawa ne wanda shine addinin musulunci to Allah subhanahu wataala sai ya ba su amsa akan wannan kenan kaga ba maganan mine ba maganan yarjejeniya da suka zo suke nema ayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a bauta ma Allah su shekara guda sannan kuma a dawo a bauta ma wato Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara guda to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangiji yace mushi ka kira su su kafirai saboda wannan jahilicin da suka zo suna hadi maka cewa to ka ce musu la a'budu ma ta'budun yanzu nan da muka zo muna wannan magana da ku bazan bauta ma ubangijin da kuke so aje a bauta ma a tsawon shekara guda ko kuma ubangijin da kuke bauta ma gumakan da kuke bauta ma ni Annabi Muhammad bazan bauta mishi ba haka al'umma ta ba za su bauta mishi ba kuma sai yace wala antum abiduna ma a'bud sannan kuma ai ba ku kasance ba kuna bauta ma ni abinda nake bautawa wanda shine Allah subhanahu wataala nan mutun yana iya ganin kamar an nemeta wato abinda ya shahi magana an ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud kuma sai aka yi aka ƙara wala ana a'budun ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'bud wannan anan malamai suka ce akwai hikima da mu'jiza ta abin da ya shaye alqur'ani wadan farko da Allah ya ce la a'budu ma ta'budun bazan bauta ma ba abinda kuke bautawa wala antum a'buduna ma a'bud kuma kuma ba za ku bauta ma abinda na kasance ina bauta ma wannan ana magana yanzu haliyan da muke magana tare da ku wato lokacin da suke magana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a lokacin bisu bauta ma ba Allah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bauta ma abinda suke bautawa to sai kuma gaba ta gaba shine kuma a gaba fil mustaqbal wato abinda zai zo future ga baki daya sai Allah ya ce kuma wala ana abidun ma abattum kace musu ya rasulullah a gaba ma fa ni bazan bauta ma ababan wannan wanda kuke bautawa wannan gumakan da kuka rike koma bayan Allah subhanahu wataala kuke bauta musu to kace musu ya rasulullah ni a gaba ma bazan bauta musu ba haka kuma a gaba wala antum abiduna ma a'bud a can gaba fil mustaqbal ba za ku kasance kun bauta ma abinda ni nake bauta ma shine Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan gaba ta karshe ta nuna cewa wannan mushrikai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da su za su mutu ne akan kaburi saboda tun har a gaba ma Allah ya ce ba za su bauta ma bawa ba za su bauta ma ba Allah haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bauta ma abin da ya kasance suna bautawa shine gumakansu yana wannan wani abu ne na gaibi Allah subhanahu wataala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alama ce wadda ta nuna cewa wa'annan mushrikan wa'annan kahuran na quraishawa manya manyan wanda aka yi wannan da su dukkan su za su mutu akan kafirci ba za su yi imani ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya maimaita cewa wala ana abidun ma abattum ni bazan bauta ma abinda kuka sance kuna bautawa wala antum abiduna ma a'bud haka kuma baza ku kasance kuna bautawa abinda na kasance ina bautawa shine ubangiji subhanahu wataala kenan karfafa maganar ce Allah subhanahu wataala yi yace lakum dinukum waliyadin wato addininku wato naku ne kafircin wannan wanda kuka sance kuna yi bautawa wani wanda kuka sance ba Allah ba kuke bautawa to ku je ku yi ta bauta mishi ku wannan ba za ku musulunta ba kuma ni ma na rike addini na addinin musulunci shi zan bautawa Allah subhanahu wataala zan bauta ma bazan kasance ba ina bautawa abinda kuka sance wato kuna bautawa dan wannan sura malamai suka ce babban jigon abinda take karantar da mu shine tana karantar da mu ko uta daga aiki na abin da ya shahi ayyuka na mushrikai wanda suke aikatawa shine bautar mi bautar wani ko ma bayan Allah Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta amma bauta babu kuma babban abu wanda Allah subhanahu wataala ya halicci wato mutane da aljannu sai dan su yi mi sai dan su bauta mishi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci wato aljannu da mutane ba face sai dan su bauta mani kuma bautar nan da zamu ma Allah subhanahu wataala mutace mu zamanto mun kadaita shi a wajen bauta kada mu hada bautar shi da wani wannan shine kira na abin da ya shahi tauhidi kira na abin da ya shahi kadaita Allah subhanahu wataala a wajen bauta duk maganar da kaji malamai suna yi a bar yin shirka a bar hada bauta Allah da wani in zakai sallah kayi ta dan Allah in zakai sadaka kayi dan Allah in zakai kaza duka gyara ne dan ka zamanto ka kadaita Allah subhanahu wataala a wajen bauta saboda shine ya cancanta a kadaita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rai yake ce ma Mu'az cewa shin wai ya Mu'az ka san haƙƙin da yake kan wato bayi a wajen Allah kuma ka san haƙƙin bayi a wajen haƙƙin Allah da yake kan bayi da kuma haƙƙin bayi da yake kan Ubangiji subhanahu wataala yace ya rasulullah Allahu wa rasuluhu a'lam yace ai Allah da manzon shi su suka yi sani yace to ka san da cewa haƙƙin Allah da yake kan mu bayi shine mu bauta mushi kada mu hada bautar shi da wani wannan haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala kada ka hada bautar Allah da wani haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala sannan kuma kai haƙƙin ka da yake kan Ubangiji subhanahu wataala shine idan kayi mishi bauta kayi mishi wato ibada kayi wato abin da ya shafi tsarkake shi daga dukkan wani abu na shirka to Allah subhanahu wataala ba zai yi maka ba azaba ba wannan shi haƙƙi ne da Allah subhanahu wataala ya dora ma kanshi matukar bawa ya zamanto ya kubuta daga abin da ya shafi shirka ya kubuta daga abin da ya shafi bauta ma wani ko ma bayan Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ba zai mishi azaba ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sabkar mishi cewa fa shi yana gafarta ma duk wanda ya so na zunubi idan ka aikata zunubi Allah yana iya gafarta ma amma zunubi guda tallin tal wanda in kana aikata shi ka mutu to wannan har abada Allah subhanahu wataala bai gafarta ma shine gaggama bauta Allah da wani shine shirka da Allah idan ana magana shirka da Allah kada kai tunanin kuma zuwa nesa cewa wahe na zo wajen gumki ina bauta ma ko kuma he na zo ina wato bautar rana ko kuma wani abu makamancin haka akwai abubuwa da yawa wanda idan ka aikata su suna nuna cewa ka hada tarayya Allah subhanahu wataala da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana cikin hadisi yake cewa mafi jin tsoron abinda nake ji muku tsoro manzo Allah yace ashirkul asghar yace karamar shirka sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace karamar shirka yace arriya ita ce riya mutun yayi wani abu wanda Allah ake ma wannan abun amma yayi shi dan wani ya gani misali kai ne zaka yi sadaka kaga kai sadaka dan ka samu lada a wajen Allah to sai kai sadaka dan wani ya gani ya yaba ma ya ce wani mai sadaka ne ka zo zaka yi sallah wani yana kusan ka dan zaka yi sallah wa ake ma sallah Allah to kai sallah dan wani ya gani cewa ka iya sallah to idan kai wannan Allah subhanahu ka hada tarayya Allah subhanahu wataala da wani wannan ake ce ma riya to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wato abin da ya shayi nasiha da ba da tsoro ga cewa wallahi yana jiye mana tsoro ga abin da ya shahi riya mutum yazo ya aikata aiki wato dan wani ya gani ba Allah ba idan ka aikata aiki kuma dan wani ya gani Allah subhanahu wataala zai ce to na barka da kai da wanda ka aikata dan shi ka je can ya sakauta ma ni na wadatu da ka gama ni da wani Allah subhanahu wataala ya datar da mu la kulli hal wannan sura ta karantar da mu wato game da abin da ya shahi tauhidi bambanci wanda yake a bayyane tsakankani wanda mutane wanda suke da imani da mutane wanda suke kafirai ne mushrikai wanda yake da imani ba zai zamanto ya bauta ma wato gumakai ba ba zai zamanto yana biye ma wato wanda suke kafirai wajen abun bauta wanda zaka bautawa shine Allah subhanahu wataala su kuma su je can su bautawa abin da suka ga dama kai naka shine ka kira su kai kiran su ka musu da'awa in Allah subhanahu wataala ya nuface su da shiriya su shiriya in Allah subhanahu wataala bai nuface su ba haka suka zaban ma kansu sai su je can su hallaka Allah subhanahu wataala ya kare mu sai sura ta gaba ita ce suratul kausa na'am fadal
bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sha'nika huwal abtar
suratul kautsar sura ce wadda take madaniya wasu malamai suka ce sura ce wadda take makkiya an samu sabani wajen malamai cewa shin sura ce madaniya an sabkarta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ko kuma a'a an sabkarta kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka ya zo madina to tana daga cikin surori wanda malamai suka yi sabanin makkiya ce ko madaniya sannan ita ce sura ta 15 a jerin sabkar surori na alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita bayan suratul adiyat sannan kuma kafin suratul takasur Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura sannan sura ce wadda za ta karantar da mu irin wato wata ni'ima da baiwa da Allah subhanahu wataala yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan za ta karantar da mu cewa dukkan mutumin da yake annabi yake kin annabi ko yake kin shari'a ta musulunci to sakamakon shi shine tabewa wato tun anan duniya da gobe ranar tashin alkiyama to wannan abinda surar nan tazo za ta karantar da mu kenan malamai suka ce wannan sura adadin ayoyinta aya 3 ne sannan kuma ita ce mafi gajeriyar sura a duka alqur'ani duk da ayoyi guda 3 zan mu gani suratul asr ayat ta nawa aya 3 gare ta haka suratul nasr idza jaa nasrullahi aya 3 gare ta to amma wannan sura ita ma aya 3 gare ta sai dai adadin ta tahi zamantawa gajeriya tahi zamantawa karama farafar da wa'ancan surori masu ayoyi guda 3 kuma ita ce gajeriyar sura a kabduka abinda ya shafi alqur'ani mai girma wannan sura kamar yanda harkonta Allah subhanahu wataala yace inna a'tainakal kautsar wato ya rasulullah lalle mu ne muka baka alkautsar wato shine wani wata korama a cikin aljanna ko kace tabki ko korama wanda alkautsar wasu malamai sun fassarta shi da wato mu ne muka baka alkhairi wanda yake da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi mai yawa sai Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai salla dan ubangijin subhanahu wataala domin ubangijinka Allah subhanahu wataala wanhar haka ka yanka abin da ya shahi layyarka dan Allah subhanahu wataala inna shani'aka huwal abtar sai Allah subhanahu wataala yake cewa lalle wannan mutumin wanda ya kasance yana kinka yana kyamarka yana hushinka huwal abtar shine mai yankakken alkhairi ko kuma shine mai yankakken ambato to wannan shine tarjuman wannan sura dan muka dawo Allah subhanahu wataala yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna a'tainakal kautsar lalle mu muka baka wato abin da ya shahi alkautsar wanda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zamna a cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai gengedi ya dauke shi dan gengedi haka ya dauke shi bacin wannan sai ya falka da ya walka sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mulmushi sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma adhakaka ya rasulullah, me yasa ka dariya, me yasa ka mulmushi ya kai ma'aikin Allah? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzilat alayya anifan suratan, yace yanzu na an sabkar mini da wata sura. Faqara, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta, inna a'tainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Da ya karanta masa bai wannan sura, sun makala, sannan yace musu atadruna mal kausar, sun kun san menene wannan al-kausar inda Allah subhanahu wata'ala ya bani? Kulna, sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, ai Allah da ma'aikin shi su suka fi sani. Bussani ba ya rasulullah, a gayi mana menene al-kausar inda Allah subhanahu wata'ala ya baka? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu naharun wa'adanihi rabbi, yace lalle wani tabki ne, wata korama ce wadda ubangiji na yayi mini alƙawalin ta azza wa jalla. Yace alaihi khairun kathirun, a wata ruwaya yace alaihi khairun kabir, yace a cikin wannan wato korama akwai alkhairai wanda suke masu yawa, ko alkhairi wanda yake da mai girmi, mai girma. Manzo Allah yace huwa haudun, yace wani tabki ne, tarida alayya ummati alaihi ummati yawmal qiyama, wanda al'umma ta za su gangara wajen wannan tabki a gobe ranar tashin alkiyama. Aniyatuhu adadun nujumis sama, yace kai akushin da ake shan ruwan tabkin wannan gwalgwadan adadin taurari wanda suke sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayukhtalaju al'abdu minhum, wato an zo al'umma a gobe ranar tashin alkiyama sun zo, za a je a sha wannan ruwan, sai a tare wani wasu bayi, sai ga wasu sun zo a tare su. Fa aqulu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rabbi innahum min ummati, ya ubangiji wa'annan daga cikin al'ummata ne, a bar su. Fa yaqul, sai a ce mishi innaka la tadri ma ahdasa ba'dak, kai ya rasulullah baka san ba abinda suka zamanto sun aikata bayanka. Sai zamanto an korar da su. Wanda wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sabkar mishi da wannan sura, sai ya ambata ma sahabban shi cewa wannan al-kausar wani alkhairi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, wanda akwai al-haud da al-kausar. Malamai sun yi sabanin cin cewa al-haud da al-kausar duka abu guda ne, ko kuma a'a al-haud daban ko al-kausar daban. Wasu malamai suka ce al-kausar korama ce wadda take zauwa daga tabkin al-haud. Dalili akan haka shine wasu daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne annabi yana da wato haudi, shine wani wato abin da ya shahi katan tabki wanda Allah subhanahu wataala zai ba ma wannan annabin a farfajiyar alkiyama. To a farfajiyar alkiyama a lokacin alhaudi yake, shi kuma daga alhaudi korama ce wanda wato take gamuwa daga wato alkausar. Alkausar suka ce a cikin aljanna take. Wannan al-haud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shi, yake cewa haudi masirata shahrin arduhu shahr wa tuluhu shahr, wato tabkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam girman shi yace tafiyar wato wata guda ne. Tafiyar wata guda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma tafiyar wata guda, tafiyar kwana 30 zata ci kilometa nawa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai hijira daga Madina da ya zamanto ya huta zuwa aikin haji daga Madina zuwa Makka, yayi kwana ta akan hanya, wanda kuma adadin kilometa wato kwana 100 Makka Madina 450 ne, haka kamar 450 ne, aka ce yayi kwana 9. To sai malamai suka kilga cewa mutum wanda zai yi tahiya a kawa a wuni cikin kwana guda, tahiyar irin kilo 50 ne zaka iya yi. Misali kilo 50 zaka iya yi a cikin kwana guda. To sai aka ce ma tawkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gobe ranar tashin alkiyama masiratu shahrin, tahiyar wata guda ne. Kenan 50-50 so nawa? So 30. Kenan kamar kilometa nawa? 1,500. Misali wai wannan a misalce, saboda mun san ba kwanakin tahiya na lahira ko kuma na duniya. Kwanakin tahiya na lahira, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ya'udun, a ranar lahira rana ɗaya, irin tamu misali nan mu ce rana ɗaya ta ranar lahira kamar kwana 1,000 ne mu namu, in ka huri ne kuma 50 alfasana 50,000 wuni ɗaya na lahira. To a ce a nan kai duniya kamar ka yi kwana 1,000, kwana 1,000 shekara nawa? Ya kai shekara shekara biyu turasan su wasan ta guda biyu shekara ya kusa shekara uku to kwana ɗaya na can shisa wallahi ka bi Allah ka asa ka wuta yanzu a wuta aka yanka aka ce kai shekara 80 a can anan shekarar nawa ne a ce kai shekara 1 a can to kwana ɗaya ma a rayuwarka tanan an ce wayan shekara uku in ka huri ne kuma ka alfi sanatin mimma ta'udun wani subhanahu wata'ala yace to ala kulli hal tsawon tabkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsawon shi da girman shi duka tsawon ta yi shekara guda misali in muka daura misali mu ce kilomita nawa 1500 misali tun daga difai ka je ina sai ka je eh ka wuce yamai duka tsawon tabkin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tsawon shi haka wadin shi wai alal misali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan tabki akushin da ake shan ruwa kwaf kwaf wanda za a sha ruwa adadin sa adadin nujumin sama wato adadin tauraru wanda suke sama tauraru nawa ke da koya sama kaga babu wanda ya sani sai Allah to haka adadin kwafofi na shan ruwa wato na tabkin al-kausar in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kai dukkan mutumin da ya sha wannan ruwa lam yazma abadan ba shi ba jin kishirwa har abada shi yasa in ka shiga aljanna ba magana wai kana jin ishirwa ne ka sha ruwa ba a'a sai dai ka sha wani abin sha dan marmari ka sha wani abin sha dan marmari ita aljanna komi in zaka yi dan marmari ne kana marmarin ruwa ka sha kana marmarin madara ka sha kana marmarin giya ka sha ba dan jin yunwa ba saboda ba magana abin da ya shafi ishirwa shi yasa daga ka samu ka sha wannan tabkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kamar an baka tikiti ce ta lesefa sai zuwa ina zuwa aljanna saboda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi mana cewa za a tare wasu al'ummu suwaye za a tare su ne wanda suka zamanto sun canza addini bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kirkiro da wani abu sun saka shi cikin addini wanda babu shi a cikin addini suka ce da shi za a yi to wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ga jama'a sun zo yana tarban jama'a kai ga an tare wasu al'ummu gaba daya an tare wasu jama'u sai yace ma sahabbai eh yace ma mala'iku wannan innaha ummati wannan ai al'ummata ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gane al'umma shi a gobaran tashi al-kiyama da me zai gane su shine da alamomi na arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu sahabbai suka tambaye manzo Allah wai ya rasulullah ta kaka zaka gane al'ummarka a gobaran tashi al-kiyama a cikin al'ummu gabaki daya tun daga na farko har zuwa na karshe gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku bani labari yanzu kai ne kana da dawakai a cikin dawakanka a cikin tarin garke na dawakai sai zamanto dawakanka kai suna da warin huska da fararen hannu da fararen kawahuwa shin kuma an sa su cikin dawakai bakake shin ka iya ware naka ko baka iya ba kaga abu ne mai sauki ka ware naka to haka yace za a tuki tado da al'umma ta yawmal qiyama rana al-qiyama ghurran muhajjalin min atharil wudu suna da masu gurabun arwallarsu suna haske di wannan gaba da muke wankiya ta arwalla huska hannu kawa za su tashi suna haske to wannan jama'a sun zo manzo Allah da ya gane su yace wannan ai cikin al'umma ta ne mala'iku sai su tare su da suka tare su sai suka ce mishi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ma tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullah baka san man me suka kirkira bayanka shi sa malamai suka ce sharrin ka aikata aiki wanda yake na bid'a sharri ka aikata aiki wanda ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane duk abinda aka ce ma ba manzon Allah ba yace ai babu dalili akan shi to ka bida shi gehe ko mun kyawun abu kada ka ce a abun nan yana da kyawu ita shari'ar musulunci malamai suka ce ba da hankali ba ake auna ta shari'ar musulunci ba da hankali ba ake auna ta idan kace da hankali zaka auna sai ka maida ababe na shari'ar musulunci da yawa a shari'ar musulunci ana auna ta ne da nassi na shari'a hadisi ko aya ta alqur'ani idan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana da wannan ake gane shari'a yanzu misali ali yarda Allah tabbata gare shi yake cewa da addinin musulunci wai ya kasance ra'ayi ne ko hankali ne ake sawa yace da aka zo shahuhufi da cha za a shahi kasa amma shari'a ita ce mana a shahi ina a shahi sama alhali ina kake takawa kasa kake takawa yanzu da hankali zaka sa ina ya kamata a shafa kasa ya kamata kasa to a shari'a ba hankali ba ake sa nassi na shari'a shi ake sa sannan shari'a an kace hankali zaka sa sai ka kana iya ka cire ka haukace yanzu misali in ka zo ka je kai wanka da sabuli karshen sabuli miski da turare da komi mai kamshi kai wanka pepes ba dauda a jikinka ka kara wanda ba sabuli kai ka huto kai sallah haka nan sai aka ce sai kai sai kai arwalla to yanzu arwalla da ka zo ka wanke hannu ka wanke nan ka wanke wasu ka shahi kai ka wanke kawa kuma daman a tsaftace kake to me ma'ana kaga ba ka sa hankali ba shi yasa abin ibada kawai shari'ar musulunci in tace maka kai kaza to yanda tace kai haka nan zakai kada ya zamanto ka sauya zalla sallallahu alaihi wasallam ya fadi mana cikin hadisi dukkan mutumin da ya kirkira wani abu a cikin wannan addini wanda ba akan shi addinin musulunci yace yace fa huwa raddun za a mayar mushi da shi yace kai wa man amila amalan dukkan mutumin da ya aikata wani aiki ma dan kakkace ba kai ba ka kirkira kai aika aikatawa kai sai maza Allah wata riwaya tazo yace kai wanda ya aikata wani aiki ma wanda ba akan shi wannan addini na musulunci yace fa huwa raddun za a mayar mushi da aikin shi shi yasa addinin musulunci addini ne wanda ya zo mana da shari'ar musulunci ta zo mana da nassoshi wanda da su muke dauka mu yi addini mun gani a jiya cewa Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya cewa ya cika addini addinin musulunci an cika shi shi kuma abin da yake a cike bayya bukatar kari in ka ce zaka yi kari malamai suke bada misali kamar misali ka dauko kof ka cika shi da ruwa sai ka ce ma wani yaro ya zo ya zuba ma wannan ya zuba ma ruwa a kofin nan in ya zo mi zai ce ma a cike yake to yayin da ya kara zubiya zai kenan wani he ya huta shi yasa malamai suka ce duk lokacin da kaga wani ya dauki wani abu wanda ba karantarwar manzon Allah ba to ya hudda wani abu wanda yake na karantarwar manzon Allah ne sai ya sa nashi idan kuma karaya cewa ma akwai wani abu wanda ya kamata a ce a kawo shi a sa shi addini to kana tuhuma annabi ne shi kuma tuhumar annabi menene kaga abu ne wanda yake karara kafirci ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da yace ya isar da risala ya isar da sakon Allah kenan bai isar ba tunda kai ka gano da wani abu wanda yake da kyawo ya kamata a yi shi a addini shi duk abin da shari'a bata gayi mana ba bata zo mana ba da shi a cikin addini to ka maida shi gehe in al'ada kace zaka yi kai a al'ada amma kada ka ce addini ne shi addini ana daukan shi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ala kulli hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata mana cewa wa wannan kausar da Allah subhanahu wataala ya bashi shine wato teku ko kace wato korama wanda Allah subhanahu wataala ya mushi alƙawalin ta a gobe ranar tashin alƙiyama wanda mun gani alhaud shi yana nan a farfajiya alƙiyama malamai suka ce alkausar kuma wato korama ce wanda take cikin wato abin da ya shahi aljanna a wannan lafazi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da khaltul janna wato na shiga aljanna fa idza ana bi naharin he ga maka ni ga wani kogi ko wata korama yace hafatahu hiyamul lu'lu'in yace kai a gehen koramai akwai wato abin da ya shahi wasu runguna na lu'lu'i irin runwa runwa irin runwa dai wanda ake yi ta dan hutawa khaima idan aka yi misali zaka gani a irin gidaje wanda aljanna akwai khaimomi da yawa irin gida in ya kai gida zaka ga can sama an yi mi an yi wata runwa wannan runwa ta mice ce ta shakatawa ce to haka aljanna ke da kai irin runhunoni na shakatawa kai aljanna fa ba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mala aynur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace abinda wato ido bata taba gani ba kai abinda zuciyarka ma bata taba ka a ka ba cewa haka ne haka aljanna take ba ta yanda za a yi rai ta iya tunano me za a samu aljanna an ce maka dai akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to sai mun je zan mu gani wannan in wani iri ne kuma insha Allah in aka tai ko ba irin haka ba za a ajiye mu duka ga mu nan huskan mu wannan nan rami nan menene a Allah subhanahu wataala sai ya yi mu a ca akai a ruwaya ta ingantatta cewa za a mai da kowa zira'i 60 akan yin zira'in annabi adam to tsawon su zira'i 60 kaga ai ba kadan bane ba kwanaki irin fotuna da ake huddawa wasu sun tono wasu gawa irin ta sa'adawa da sassamudawa to kaga samudawa nan su kahin su annabi adam ita kuma al'umma kullun ragiya take ragiya take ragiya take shi yasa in ka duba mu da irin sa'adawa zaka ga ai ba ɗaya bane su wanda suka kwankwalo a zaka ga da banyan motoci duka mutanen sun kai su nawa sun kewaye bakin kan mutum dudu bakin kan shi kawai duka a wajen kwallon kwarangwale in kan suke to kaga ai ba kananan mutane to haka za a yi meda ka aljanna ta yanda wai zaka mori aljanna da kyau ka more ta da kyau duk abin da kake marmari zaka iya samu gabaki daya saboda ai aljanna ba wani dan gida bane nan karami za a baka an ce makarantin wanda za a bashi gida a aljanna shine a bashi kamar duniya so 10 kamar duniya so nawa so 10 wai kai talakkan talak mu yanzu talakkan talak wanda yake kwana a ina wanda kaga bai da gida kawai inda ya samu ne wani gintun wannan ya dan yi wani keskes in shi yake kwana misali to kai aljanna talakkan talak shine wanda za a bashi kamar duniya so 10 idan kaga dole kai ba sai an kara kai inda zaka mori wadataccen wannan akwai wani hadisi wanda diddika yana da rauni malamai suna ambata shi min babe bayani kan abin da ya shafi irin hakaito girma aljanna hadisin yana da rauni wata rana jibril alaihi salatu wassalam aka ce ya ce ma ubangiji subhanahu wataala wai yana so ya ga karshen aljanna sai aka ce to ya fara daga can farko ya kama yake tahiyya saman taguwa yake gudu yake gudu yake gudu ya jima an ja ana tai sai can ya gamu da wata mata hadisin an ce bai ganta ba da ya gamu da wata mata yace ne tambaye ta wai da Allah ya zu nan wajen ina niki ina so ne in gani kashi tace daga ina ka kawo yace ya kamo daga waje kaza yace har yanzu cikin gida na kake kuma ko rabi ba kai ba bare ta da ka je karshe to kaga ai abu da ba ka dan bane ba Allah subhanahu wataala ya kai mu to a cikin cikin aljanna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai ate kun nan tashi akwai runhuna da aka yi irin wannan khaima khaima ta gwalagwalai wasu malamai suka ce kai inda tekun yake bi ma wato gwal ne kasan shi gwal ne ka san karshen ado a adauta abubuwa da zinare da azurfa da gwal yana kelkeli to kelkelin ma kuma irin na aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadarabtu bi yadi ila ma yajri fihi alma fa iza huwa miskud azfar yace sai na saika hannuna na kwaso inda ruwan yake tahiya da na huddo sai gashi nan wani turaren miski ne wanda yake fari mai kamshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka gani a wato shiga aljannar da yayi manzo Allah sai yace qultu sai nace ma haza ya jibril da yace gani yace jibril wai wannan koramo wannan menene yace hazal kausarul ladzi a'taka Allahu azza wa jalla yace ai wannan shine alkausar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi to ka gani ashe ba karamin alkhairi bane ubangiji subhanahu wataala ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ma wasu malamai suka ce nan da aka ce alkausar ana nihin cewa ai Allah subhanahu wataala an bashi alkhairai wanda suke masu yawa alkhairin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji subhanahu wataala ya bashi suna da yawa alkhairai ne kullun Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yace wala sawfa tu'tika rabbuka fatar da yace da sannu ubangijinka zai ringa baka har sai ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shi kuma ba zai zamanto ya yarda ba har sai ya ga al'umma shiga baki ɗaya sun shiga aljanna wannan amma ana magana kan al'umma ummatul ijaba saboda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma guda biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba akwai al'umma wanda kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira a zo a shiga musulunci wannan bai musulunta ba kinan ba shi ba ake nini ummatul ijaba wanda suka karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zamanto sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba zai tabbacin yardan ba har sai ya ga duka wannan al'ummar da suka yi imani da shi sun shiga aljanna da ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabban shi wai kuna so ku zamanto rubu'in ƴan aljanna a raba su gida hudu duka duniya daga farko zuwa ƙarshe a raba ƴan aljanna gida hudu a ce al'umman manzon Allah ce gida hudun nan ka so guda na hudun nan a ce duka al'umman manzon Allah ce suka ce suna so ya rasulullah manzo Allah ya ƙara ce musu kai kuna so ku zamanto ɗaya cikin ukun ƴan aljanna suka yi kabbara suka ce ya rasulullah Allahu akbar muna so yace kai kuna so ku zamanto rabin ƴan aljanna a ce rabin ƴan aljanna gabaki ɗaya na daga al'umman manzon Allah ne suke suka yi kabbara suka ce Allahu akbar suke murna suka ce muna so ya rasulullah yace kai ni ina kauna a wajen ubangiji ku zamanto ku ne biyu cikin ukun ƴan aljanna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka raba gidan aljanna wanda za su shiga aljanna gabaki ɗaya gida uku to kaso biyu daga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke shi sa al'umma ce wanda take da falala al'umma ce wanda take da wato alkhairi wanda yake mai yawa to ala kulli hal hadisai da yawa sun zo game da abin da ya shahi wannan tabki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffar shi na al-kausar wani ruwaya ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-kausar nahrun fil janna wata korama ce wani tabki ne a cikin aljanna yace hafatahu min zahab hafatahu min zahabin wa ma'i wal ma yajri ala lu'lu yace a gefan shi dab dab da tekun yanzu misali gaba teku in kaje menene rere ne to can shi zinariya ce a shingure yace kuma wal ma'u yajri ala lu'lu'i shi kuma ruwan yana kwarara ne akan lu'lu'i korama duka a shingure da lu'lu'i haka ruwan yake tayya yace kai ma'uhu ashaddu bayadun min al-laban yace ruwan shi yahi madara zaman tawa fari yahi madara fari yace wa ahla min al-asal yace kuma yahi zumuwa dadi a wata ruwaya yazo cewa anan wajen tabkin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu tsuntsaye wanda mun san duk inda ke da akwai ruwa akwai mi akwai tsuntsaye yace akwai wasu tsuntsaye wanda Allah subhanahu wataala ya yi su kai ka ce wuyan su ya kusa wuyan raguni kada ka ji an ce tsuntsu kuma wuyan raguni ka ce laiya a aljanna ake magana saboda aljanna komi ba irin namu bane bana na dan an ce zaka ci tsuntsu aljanna yake gani wannan dan karami irin namu ya ma kadan to an ce wa tsuntsun ma ya kusa raguni to ka gani ai akwai wannan shi yasa aljanna kawai ri Allah kai mu Allah kai mu da Allah ba raba da an samu dama an zo ayi muhadara kan siffofin aljanna haka ida ko sai a gabo da siffofin wuta saboda targhibu wa tarhib Allah subhanahu wataala ya datar da mu to ala kulli hal wannan shine inna a'tainaka al-kausar wannan tabki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wataala ya bashi to sai Allah yace fasalli li rabbika wanha kai sallah wanhar haka kai yanka duka kai danwa kai dan Allah subhanahu wataala malamai suka ce duk lokacin da alkhairi ya zamanto ya zo to abinda ake biyo bayan shi shine a zamanto shukur godiya kai godiya kai godiya nan da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alkhairi to sai aka kawo mishi maganar godiya yayi godiya yaya zai yi godiya shine lokacin da zai yi sallah yayi ta dan Allah kuma wannan ba ana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba dan Allah asali idan aka yi magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Hausa suke cewa ana tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ana tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to irin haka ne ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya da ya zano annabawa ya gayi mishi yace walau ashraku yace haka da dukkan wannan annaban za su yi shirka yace la habita anhum ma kanu yasna'u da dukkan abin da suka kasance suka suna aikata suka aikata da ya lalace aka ce to annabi in yayi shirka aikin shi zai lalace da waki ka san da mu waki saboda ai manzon Allah ba ta yanda za a yi yayi shirka ga Allah subhanahu wataala to nan Allah sai ya ce to ka tace sallarka sallolin farilla da zaka yi ga baki ɗaya ka yi su dan Allah ta nafila ka yi ta dan Allah wasu malamai suka ce da nan da aka ce fa salli li rabbika wanha ana nihin sallah ta idi wanda zaka yi idi wanda yake na layya saboda an yi muqarana ta da abin da ya shahi annahar shine yanka malamai suka ce a Qur'ani duk inda sallah ta zo game da abin da ya shahi yanka to ana nihin sallah ce ta idi kamar yanda Allah subhanahu wataala ta yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la to ana nihin sallah ta idi kai ta dan Allah haka kuma yanka da zakai shi ma kai shi dan Allah kada ka yanka wani abu dan wani kada ka yanka wani abu dan wani gumki ko dan wani aljani a yanka ana yin shi dan Allah inna salati lalle sallolin da nake yi wa nusuki da kuma wato yanka na wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ne dan abinda ake so ga mutum bawa mummune duk lokacin da zakai sallah kai ta dan Allah duk lokacin da zaka aikata ayyuka na ibada kai shi dan Allah duk lokacin da wani abu na addini aka ce ma wannan abu alkhairi ne zakai kai shi dan Allah dan ka samu sakayya gobe ranar tashi alkiyama wajen ubangiji subhanahu wataala haka yanka da zakai ba amma kowa yanka sai Allah subhanahu wataala yana daga cikin wato ayyuka na abin da ya shahi ibada kamar yanda mai usulul salasa ya kawo su yace addu'a wal khawf war raja' wat tawakkul war ragaba war rahba wal khushu' wal khashya wal inaba wal isti'ada wal istighasa wal dhabh wal nazr dukkan su wannan na Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah kadai ake ma baka yi bayan ka sai dai Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala wai in ka yanka ba yana son wai jinin bane ko naman ba Allah ta yi lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son wannan ba wai jinin ba yake so ba wai naman yake so ba a'a tsoron Allah da yasa ka hudda dukiyar ka kaje ka sai wannan dabba ka yanka ta dan Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban ila Allah kai ta dan Allah to wannan tsoron Allah yake so Allah shi yake so kisa layye da zakai kaka yi layye dan wani yace kai kaka yi layye dan wani yace a alhaji gwani ya yanka kaza kaka yi layye dan wani yace a wani dan raƙumin da yanka ka ganshi kato a ana so ka yanka abu mai mai ka yanka abu mai kyau saboda zakai kusanta da Allah so zaka kusanci ubangiji subhanahu wataala ne da shi amma kada ka yi ne dan wani ya gani shi yasa nan yace fasalli li rabbika wanhar ka sa ikhlasi a cikin dukkan ibadar da zakai yankan da zakai idan ka zo ana akwai mas'ala ta irin yanka wanda misali kai ne kana buƙatar wani abu kana buƙatar wato abin da ya shahi wata buƙatuwa a wajen ubangiji subhanahu wataala to ba laihi kai ta karubi ka kusanci ubangiji subhanahu wataala wato da wani yanka misali ka sai wani rago ko wata dabba ko wani raƙumi ka yanka ka je ka raba ma mutane naman sadaka amma dan wa kai dan Allah to akwai wanda kuma suke yi aka san shi shine a je a yanka dan wani gunki ko a yanka dan shedani ko a yanka dan kaza la sai ma wanda suke zuwa wajen malamai wasu daga cikin malamai wanda suke na tsubbu sai su ce maka a sai an yi yanka to in an yi yanka sai an yanka to ba laihi malam na yanka a gida in yanka in san da niyyar da na yanka in raba naman in san na raba shi dan Allah ba in kai mishi ba ya yanka saboda yawa akwai wanda aka ba da kissa shi yazo wajen wani alhaji daga an kwana biyu yazo wajen alhaji ce alhaji wa abubuwan nan na gani akwai wanda suka sanyo ka gaba to yace hai an yi yanka wai ashe shi malamin ko dan tsumbun baki ne yace yanzu kamar a samu zabbi shidda masu mai masu kai kaza masu kular kaza aka samu zabbi shidda alhaji ya gaggauta aka je aka samu zabbi shidda to aka kai gidan malam malam shi ko baki ne yana alfarwa to malam ya yanki yanke kawai sai aka yi katari alhajin kuma da dare ya zo gidan malam sai ya fara ganin zabbi a tire wai ni zabbin nan ya dai aka yi ka gani wannan abu ne wanda idan mutum ya ce maka sai an yi yanka irin wannan malaman ma bai kamata ba mutum ya je su duk adda kake nema kai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah idan baka roke shi ba wallahi hushi yake da kai kamar kana nuna ma Allah ne kai ka wadatu kai baka biya baka da bukatar kai ka roke shi dai ka sa a roka maka shi haka ne in ma baka fadi ba da bakinka a aikin ka ya nuna haka nan misali kai ne ga wani kana so ya baka wani abu amma kai baka zuwa sai dai ka tura je ka ce wani na ce ya bani abin da yake nuna cewa mine kai ka hi karhin ma ka je ka tambaya ya baka to haka ubangiji subhanahu wataala lokacin da baka roƙan shi Allah hushi yake da kai idan ka bar roƙan Allah Allah sai yayi hushi da kai idan kuma kana roƙan shi Allah sai ya baka Allah subhanahu wataala yana badawa yana badawa baka roƙe shi ba ma ka gani wani wanda Allah ya ba ma barantana in ka roƙe shi kuma wannan roƙo da zaka ma Allah subhanahu wataala ibada ce cikin ibada ne kake duk lokacin da zaka roki Allah lada kake samu kana kusanta ubangiji subhanahu wataala dura mu gani annabi Yunus alaihi salatu wassalam ba su bawa a same ka baka ambatan Allah baka roƙo Allah annabi Yunus lokacin da kihi ya hade shi eh ya hade shi cikin cikin kihi ya ambaci Allah bana dafi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mala'iku suka ce mun ji wani sauti wanda wannan sautin mun san daga ina mun san sautin wane ne amma sai dai mun rasa daga ina ne sautin yake saboda a cikin cikin kihi yake amma su sun san sautin amma sautin sun rasa wai yau daga ina ne yake zawa me yasa suka sanin sautin saboda da ban ya kasance yana roƙon Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'arrafa ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda ka sani Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yalwa lokacin da kake cikin jin dadi lokacin da kake cikin dukiya cikin wadata cikin wato komi daidai kana gani nan goma nan goma nan ko ina gomomi ne suke yawo a aljihunka to a lokacin ake so ka sani Allah a lokacin ake so ka kusanci Allah sosai, lokacin da wannan abun ya zama to babu shi, ka shiga cikin kunci kai tsaye, Allah subhanahu wataala sai ya kawo ma dauki. Saboda da lokacin da kana da wadata, kana da arziki, kana cikin yalwa, Allah ya baka lahiya, lahiya kadai da Allah ya baka, wallahi ka gode ma Allah, ka ringa ambaton Allah a lokacin. Shi yasa lokacin da ka kwanta bakka da lahiya kuma sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka agashi. La ta amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah. Wane ne yake ki amsa kiran mai kira wanda yake cikin tsanani, cikin kunci, cikin damuwa? Allah ne yake amsa kira. To amma idan baka san ba Allah subhanahu wataala ba, ka neme shi ba tun lokacin da kake cikin yalwa, to lokacin raha sai ka koma siffa ce da kake yi, siffa ta kahurai. Wannan siffa ce ta kahurai. Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yushrikun. Wato mushrikai lokacin da suka hau saman teku, an hau saman jirgin ruwa, ka san kana so imanin kai karu, daga hawa kwalekwale gaban ruwa, bayan ruwa, kasar ruwa, ko ina ruwa, kai kuma baka iya ruwan ba, to su mushrikai daga sun hau teku, igiyar teku ruwa ya fara kadawa, teku tana tashi, to a lokacin da'u Allah mukhlisina lahuddin, sai a kirayi Allah a Allah kadai. Lokacin da wani zai huddo gurgi shi yana hubul 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 a cikin dakata, nan ba magana hubul, magana na Allah yake, magana Allah yake. To Allah suke roƙo kuma su tace roƙon da suke, su yi shi da ikhlasi. Duk lokacin da ka roƙi Allah da yaqini da ikhlasi, wallahi kusan addu'o'in da muke yi mu ne muke sakaki. Addu'ar da muke, da zaka tsaya kai addu'a, ka nace wannan addu'ar da kake yi, ka yi ta da ikhlasi, zuciya daya, Allah ne kake roƙo direct, zuciyarka ta karaya, ya zamanto addu'ar da kake yi wai babu wani tunanin wani abu da yake zo maka, ka dukufa Allah ne kake roƙo, zuciyarka ta karaya. Baka san ba lokacin da zaka fara kuka, baka san lokacin da zaka ringa jin wato jikinka yana girgiza. To irin wannan addu'a, addu'a ce wanda Allah subhanahu wataala yake karba ma bawa kai tsaye, saboda ka yi ta da yaqini, ka yi ta direct zuwa ga Allah subhanahu wataala. To amma matsalar mu shine lokacin da aka zo addu'ai, zuciyarka battana. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana amsar addu'an mai addu'a matukar wato zuciyar shi a halarce. Idan zuciyarka wato ba a halarce ba, manzala Allah yace Allah baya amsar addu'ar da zuciyar rafkaran naci. To kai ne ka zo roƙon Allah, kake so ka roƙi Allah kuma zuciyarka a rafkani, tana yiwa kana roƙon tunaninka a wani waje, ko kuma irin yanda muke idan an zo kiyamul layl, an zo wuturi tadani, daman yana barci tadanin an zo wuturi, an zo daman kana gengedi kana haka, kana gengedi kana haka, to kwata kwata tun cikin sallah, tun cikin sujada, lokaci ne wanda zaka ringa roƙon Allah, ka sa yaqini, ka sa yaqini, ka sa tabbacin zaton cewa kuma Allah zai karba maka, Allah zai karba maka wannan addu'a. To kaga mushrikai ma fa kahurai wanda basu yi ba imani da Allah, dake sun san Ubangiji subhanahu wataala, idan suka haute ku, igiya ta cire, aje ku tana nema ta fadi, sai a tance ta ce addu'a, a tace addu'a, amma Allah roki Allah shi kadai. To fa iza falamma najahum ila albar, lokacin da Allah subhanahu wataala ya tseratar da su aka sarka sarari, ya taka ya ji kasaci, ya koma gidan jiya, iza hum yushrikun, Allah ya ce sai kaga, sai ga maka su suna gama fitar Allah da wani. To kada ka zamanto irin haka, ka tace ibadarka, yankanka, sallarka, dukkan wani abu wanda yake na ibada. Kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi fa salli li rabbika wanhar, kai sallah domin ubangijinka, wanhar, kai yanka dan Allah subhanahu wataala. Sai ya ce innahu inna shani aka huwal abtar, lalle wannan wanda yake kinka, wannan wanda ya kasance yana wato hushi da kai, yana kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana hushi da shi, huwal abtar, shine mai yankakken ambato. Malamai suka ce wannan aya ta sauko daga akan Al-As bin Wa'il. As bin Wa'il ya kasance wato yana ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kiran shi cewa ai nan da nan wannan in nashi da'awar da yake yankakken da'awa ce, daga manzon Allah ya mutu shikenan da'awar ta mutu. To sai Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya ya ce wannan wanda yake kinka, yake zagin ka, to wannan shine mai yankakken ambato, shine wanda daga ya mutu shi yasa malamai suka ce anan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba da ya tabbata kuma bancin shi wa As bin Wa'il dai daga cikin wato mushrikai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi ya rasu sai suka zo suna ambatawa gashi nan Abtar butira Muhammad wato ai alkhairin manzon Allah ya fara yankewa suna tunanin cewa ai mu yanzu misali a rayuwa mun sani wani idan ya rasu in yana da da zai zama mi zai gaje shi ana tuna da shi to shi gashi ne yana da'awa a zo a bauta wa Allah suna tunanin in ya mutu diyan shi zasu cigaba da da'awai to ga diyan nashi sun ware mutuwa suce alkhairin me yankiya ne ku saurara ku bashi dan lokaci kadan me yankiya ne to Allah sai ya bada amsa ayye mun gani cewa idan an taba manzon Allah Allah yake bada amsa yace wannan wanda suke kin naka wa'annan wanda suke kinka suke kin abin da kazo da shi ya kai Muhammad na abin da ya shahi shari'a da gaskiya da haske da hujjoji wanda suke bayyanannu na alqur'ani da hadisai huwal abtar sune masu yankakken ambato sune alkhairin su da musu da alkhairi sune daga sun mutu ya yanke kuma haka ya waru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani a suratul manyan quraishawan cikin suratul kafirun da Allah ya ce wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattun ishara ce ake musu cewa zasu dawwama su mutu a kafirci zasu mutu akan kafirci ba zasu yi imani ba shi yasa dukkan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suka taba shi to Allah sai ya shiga mushi Allah sai ya bada amsa idan suka ce mahaukaci ne Allah yake bada amsa idan suka ce kaza ne Allah yake bada amsa Allah yake bada amsa kuma in manzo Allah ya mishi su addu'a to wannan addu'a sai ta ci su akwai ɗaya daga cikin jiya Abu Sufyan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuntata ma musulunci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi addu'a yace ya ubangiji ka hada shi daga cikin ɗaya daga cikin karnukan wata rana mahaifin shi yaji wannan addu'a yace Muhammad ya ma yace eh ce to akwai matsala a sun sani ai su ma kawo ai ai wai ba sun kiyarda ba su yarda bane ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kishi ne gare su wasu cewa annabi dan mai bai huto ba daga cikin su wasu kuma a'a kawai kiyayya ce ta larabawa wasu kuma Allah bai nihe su ba da shari'a wata rana za su yi bulaguro za a ta yi cikin tawaga yace mishi a kayyade saboda ya san addu'a da annabi ya mishi dole he ta kama shi yace to yanzu shikenan an matsa zasu ta yace in ya tahi in za a kwanta da dare ce a sa shi tsaka ko ina a kekewaye shi a bakwan suka je aka yi haka Allah subhanahu wataala kuma ya turo zaki ya zo ya tsallaka su duka ya je ya dauke shi ya tai da shi haka aka faru to saboda mi annabi ya taba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi adda shi yasa dukkan mutumin da ya zo ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ka kirga mashi kwanaka koda ku ka ganshi ya ci gaba sawa'un zagin manzon Allah yi koda ka ganshi ana ci gaba da rayuwa da shi wallahi ka bar shi ka gani karshen shi ka bar shi ka gani karshen shi kai kwanaki ɗaya daga cikin wato yahudawa ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ake ta Europe suka shiga bayan shi kaza da kaza aka bari har an manta kamar an manta wajen shekara 10 har ya huto ya sai cikin jama'a yana tayya a shi ko bai san musulmi suna da kwan shi kawai aka samu wani kwantan kauna ya caka mishi wuka ya tashi da shi saboda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai shi mun gani cewa dukkan mutumin da ya zagi annabi ko ya tuba kashe shi ake ko ya tuba kashe shi ake sai dai wato tuban shi ya mishi amfani a gobarar tashi har kiyama amma saboda kuma tsarin musulunci da ya zo mana da dokoki ba zai zamanto ba duka malamai suna ganin cewa ba wani abu bane amma dai ya zamanto hukuma ta dauki yaunin wannan shine yafi dacewa saboda abin da ya shafi wato mu'amala ta rayuwa tsakankanin musulmai kada ya zamanto wani aje a mishi sharri a ce ya zagi annabi kai sai ba shi ko bai zaga ba kai aje a ruha shi da an samu irin wannan a irin nan makwabta kawai daga yiwu ya ce wanda ya zagi annabi kawai ka gani ai ji an hallaka mutum ba ga ai bai ba ina bukatar tantancewa da wasu abubuwa nan kaga sai manzo Allah subhanahu wataala ya tabbatar mishi cewa fa dukkan mutumin da yake kinka to wannan shine mai yakkakken ambato shi yasa dukkan mutumin da zai ki sunnan manzon Allah kuma wannan abin da yazo na shi na bid'a to sai ya zamanto ya kare sunnan manzon Allah tana nan daram da kam haka zata ci gaba duk wani dan bid'a daga ya mutu bid'a shi shikenan duk wani dan bid'a mafi yawa suna raye zaka gani abubuwan nasu suna ta kokari su tattare su tattare amma ba su lokaci ba su dile yana mutuwa sai ka ji shiru sai ka ji shiru bar ma tana yi wa wanda zai zo ya zamna kujera tashi zai dawo ya gane sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ma haka zai dawo ya ringa gane ya sunnan manzon Allah gashi abinda manzon Allah yake to saboda dukkan mutumin da ya ki sha'anin annabi ya ki sha'anin abinda manzon Allah ya zo da shi to wannan abin nan ba zai zamanto ba ya tafi shine manzon Allah yace huwal abtar shine mai yankakken alkhairi tsayawa zai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinin nan sai ya dangane haka zai ta har sai annabi Isa ya zo nabi Isa ya zo ya sabko ayi addini ya bi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai lokacin da ubangiji zai tada kiyama in ya so a turo wata iska zata shaka duk wani mummuni in ya shake ta sai ya mutu in iskan nan ta zo in dai kana da imani da ka shake ta sai ka mutu shikenan duk mummunai sun mutu kowa wanda yake da imani ya mutu sai suwa sai kafare shi yasa ka ji tsoron addu'an nan da ake cewa ka ringa cewa wai Allah ta da kiyama kai kana raye a ta da kiyama kiyama bata tashi sai akan ashirarun nas mutane wanda suka fi kowa sharri ba ambatan Allah mafi sharrin mutane akan su alkiyama take tashi akan su Allah zai halaka ya ta da kiyama to kai kana wani wai ka ji mutun yana da ya san inda kawai yake da ya buza ai kwada kai ka kai ba da ka busa da ka san ko suwa za a busa da su ai da baka ce ba haka da Allah subhanahu wataala ya kare ala kulli hal wannan sura ta zo da bayani na abin da ya shafi alkhairi da aka ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da irin yanda dukkan mai kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai kin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato ambatan shi yankakke ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shiga ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama nan za mu dakata da fata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.